السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا عندما وعد أنك سنجر يلا تنبايا يتي أكان شفائي دوتري أفن ديك سوء يا أكي نية سوء تو إتنية باشي أتكين إبادة أنا ينتني أتكين سوشيا محلوها الكلب بجرن سوشيا بنية شين سوشيا اللهم in ba ko wajen haji ba da ake cewa labbaika labbaika haji labbaika alhaji wal umra kuma da irin wannan nan ne mutum zai daga murya ma shi gida wanda yake niyyar amma ba ka ba cikin ibadodi niyya a zuciya take zaka yin shi bai dotri zaka udir cewa zaka yin shi bai dotri to amma bayyana niyyar kuma shi ma yawanci malama ba su ba ba su ga munin shi ba wan su sukan nazama tsara ga inda ake mallaka hudi da kauri za ka yi shirye dosi a yan mutum zai hudi saboda shi hudin wani bi hadi da baki yana tunawa zuciya abin da ke su ko zuciya ta haraka mutum ya shi da horakakken zuciya wato ba arabka na ba to in haka ne mutum zai hudi akwai kaifiya guda biyu mutum yana so zai hada zai ce zai ya dar ma'ani ya shafe da wuturi horko da kace na wai to shafa wa lutura kace na kaba da rubuci ko ku kadar mu a yayin shafa ido sai in kai kabar ta sai ka wato ki kamar yin shafa in kuma kai sanna ba sai ka tashi ke ko ko mutum yana so zai rabawa ya dar mu a yayin shafa ido horko ni idan shafa kuma zai tashi ce ya dar mu a yayin wuturi nan sai na wai to shafa ya rako shi ya so kuma sai mai yace nawaitu salatul witri ko nawaitul witra nan kuma ya raka shi to wannan shi da take ce Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan dan uwa da ke cikin gane ya tambaya yace mutum ne ya yi da sallah to kuma sai arwashi ta kare ne ya lazimi ba zai ina so ya lazimi to duk sai mutum ya saki arwanda ko koko yana iya yin lazimi shakan a shi ma sharadi ne karanta lazimi sirar wallah sirar sarki sirar wallah ko ba kai sallah bane ko ba to dai sharadi ne akwai sharadi ne abin da bai bazai yi ba sai da shi da shi wasu malama ma sun tsige cikin cewa yanda ka san ba ayuwa farilla guda biyu taimama guda daya ma'ana inda zaka da an tambayo ka sallan zaka sallan zaka yin su to in kai taimama kai sallah azhar sai kai taimama sannan kai sallah azhar to hakan nan lazimi suka ce shi ma yana cikin jerin farlai tunda alƙawari ka dauka ya zama kuma wajibi ka cika shi shi ma sai kai arwan sai kai ne taimama tashi wannan suka ce ba za ka yi taimama da kai sallah ita ba kawai kai lazimi ita sai shi ma kai taimama ta musamman ta lazimi to balantana kuma arwan wannan sharadi ne dole sai kai arwalla sai ka tashi kaji ka saki arwalla sannan ka zo kai lazimi ba zai yi haka nan ba ce arwalla ka taro ne kuma kai shi da yi ba yawancin hukunci lazimi da wazifa suna daukar hukunci ne irin na sallah kamar da kan ba za a yi sallah sai da arwalla ba ba za a yi sabbi ba magana cikin sallah ba a kallon wani waje in ba ko wazifa take da aqiya haliki ba don ba da wani uzuri ba ba duka wannan ana kiyaye wannan sharba to Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko wa da kasan gane na tambaya yace mutum wanda ya taso ya saba yana da kamar dabi'a ta aiki da hannun hagu kamar irin da yawanci aka saba yi ko kai ka samu an duka samu an su yara a halin taso su a kurciya to wannan yake akan zurciya da wa'ansu sun girma to wanda ya kasance yanzu ya girma har ya tashi zai yanka ya kai inda zai yanka a ci sai da mantuwa ko dewa da mantuwa bai yanka da hannun dama hannun hagu ya ba ko hannun dama to yake cewa za a iya cin wannan dabbar da yanka ko ko a eh za a iya ci ai shi yin daman tawa ba ko an alura da wuya a ce ka inda daman tawa ta zama wajibi wato yi da dama yawanci za ka ga ana lissafa shi ne cikin abin da yake mustahabbai abin da aka so ne a yi abin da aka so ne a yi amma da cewa abin da aka so ne yana da muhimmanci ka rayu wasa da shi yana da muhimmancin gaske akwai wasu abubuwa da suke rataya da saba ma haka wanda ba su da kyau amma bai kai inda zai bata mutum ibada ba, yawanci aka addu'a za a samu abin da ke mustahabi ne. Haka nan abin da ake faɗi a kuma daman gurin duk musulmi ya kasance yana koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yujibu tayammuni fi shani kulli, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam damantawa yi da dama, farawa da dama ya kasance shine abin da yake burga shi, shine abin da yake so yayi a cikin baki din shi anishi. To saboda neman koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake haka, amma wanda yi haka, wanda bai misali da hagu za a iya ci, wannan babu wani shikadi insha Allah. Wallahi wala. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wannan dan uwa daga kasan Senegal yana tambaya, yace wanda ke bin liman an zo an kare Fatiha, to inda an ce amin kin nan liman ya kare, to wai shi wajibi ne kai ma mu kai ma karanta Fatiha wannan gaban, koko ba wajibi bane ba? Lallai abin da ke matabbaci a cikin mazhabin Imam Malik radiyallahu anhu ba a karatu ma mu bai karatu cikin sallah wadda ake bayyana karatu, kai wannan karatu limamin ya wadatar da shi. Kwata kwata ma mu baya karatu, suwaren karatu yake na liman, wannan suwaren abin da karatun liman ya wadatar da shi, shi ne magana a cikin mazhabin Imam Malik. To amma ya tabbata a wasu ruwayoyi musamman wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya karau fi sakatatil imam, ku karatu cikin wuraren da liman yake shiru, in liman ya saurara wajen budawa kai ma kana aika du'a ul istifta, in ya karanta Fatiha ya shiru kana aika karanta Fatiha, in ya karanta sura ya shiru kana aika karantawa, in kun bai shiru ba duka dai shi umarni ne alquran ya bada yake cewa idza qira alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, in aka karanta alqurani abin da ke wajibi shine ku yi saurare, ko abin nan sababun nuzul sababin sabkan wannan ayan shine mutane sun kasance bayan ma'aiki suratul yana ba da sallah yana karatu su ma suna karatu, so aka sabkar da wannan, yana cikin ɗaya daga sababun nuzul na wannan aya cewa karatu in liman na karatu kar wani kuma kama yin karatu. To saboda haka baya ba wajibi ne da takeice, da cewa kuma wasu akwalu ba rasa masu cewa wajibi ne saboda sun suke cewa babu sallah ga wanda ya karanta Fatiha ba, amma shi wanda ke koyi da liman ya dauke ne wannan din shine zai taimaka shi rijai wallahi alam. Assalamu alaikum. Sai tambaya ta wannan dan uwa da karkarun Senegal ka tambaye shi ta biyu, ce shin ya halitta yi jami'i a cikin sallan shafa'i da wuturi ko bai inganta ba? Ya halitta, ai shafa'i da wuturi sallah ce tana fina, ya halitta mutane su haɗu su yi jami'i a cikin sallah ta nafila, wannan ya halitta babu wani shikali, babu wani matsala, za su yi haɗuwa su yi jami'i sunan babu matsala. Wallahi alam.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wannan dan uwa daga kasan Mali yana tambaya me hukuncin mutum wanda zai aikata saban Allah ya albasha talata ya kuma hito yana hudi yana cewa ga abin da yake sa, ga abin da yake ta, yana bayyanawa, da wanda zai zo yana hudin abin da yi da iyalinsa. To wannan dukan su ayyuka ne marasa kyau. A farko wanda zai aikata aiki na sha kuma ya zo yana faɗi na cewa ya aikata kaza, wannan abun ba shi da kyau, haramun ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin, shi duka al'ummata abin ya fi ma ne ababen kiyayewa ne sai dai waɗanda suke bayyana saban Allah. Ci gaba da cewa cikin hadisin, wa inna min al-mujaharati an ya'mala ar-rajulu amalan bil-layli wa qad satarahu Allahu thumma yusbihu wa yaqulu ya fulan inni fa'altu al-barihata kaza wa kaza, aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, wa qad bata yasturuhu Allahu, aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana cikin abinda ake cewa mujahara, bayyanawa mutum ya aikata aiki wani aiki da daddare, Allah ya sutura shi, ya zo sai ya waye gari yana cewa kai wane ai baka sani ba jiya da dare ga abin da nake ta ga abin da nake ta alhari Allah ya kwandare na kiyaye shi to wannan shi yake ma mujahara malama sun ƙara wadada yace wannan misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada dama annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna min al-mujaharati yana daga cikin bayyana saban Allah ba wai dukan ba shine kada wannan nau'i ma duk aikin da zake ka bayyana duk aiki na saban Allah wanda mutum zai bayyana shi to mujahara ce kuma mutum yana tare da hadari na huskantar uquba kamar duk wanda aikata wato Allah mai yawan rahama ne duk ma abin da zake yi Allah zai yafi ma shi ma wannan zai yafi ma amma abubuwan da ake da aka ce raja'i shine damun wanda kayin wanda Allah kadai ya sani wanda kai ka zo kai Allah ya sitta ka zo ka bayyana shi to akwai matsala ya zo a cikin wani hadisi manzo Allah ya cewa babu wani mu'mini ba ce shi Allah tabaraka wa ta'ala ya kusanto shi da shi ran tashin kiyama ya saka suturar shi akan shi ya mai bayani ba wata can wata wata tana cewa kowa Allah sai mai magana ran tashin kiyama laisa bainahu wa bainahu tarjuman babu wani mai tarjuma tsakanin su to a cikin wannan hadisin yake cewa Allah zai kusantar da bawa ya saka labulan sutura akan shi ba sai ba wanda sai abin da yake ciki sai shi sai Allah Allah tabaraka wa ta'ala tambaye shi ce wani bawa na ka san lokaci kaza ka aikata kaza wata ira ce na'am ay rab ya Allah na san na aikata wannan lokaci kaza ka san aikata kaza sai ce wallahi na san na aikata Allah yana kirdige mai yana zana mai har sai ya kai mutun ya sallama yana gani ya halaka Allah tabaraka wa ta'ala ce mai to bun suturta maka ita ba ma suturtuwa alaika fi dunya li afdahaka fi kiyama ko illa li aghfir laka akar gafartuwa laka au kama qala sallallahu alaihi wasallam kisa to Allah sai ce mai a bun hoboye ma bun suturta ma ita ba a duniya dan tona ma asiri a nan lahira nayi wannan idan in gafarta na ba gafarta ma ita ba baki daya sai a bashi littafin kyawawan ayyukan shi da hannun shi na dama to wannan kaga wanda Allah yake Allah yana tana mai ka san ka aikata kaza hadisin sai Allah tabaraka wa ta'ala ce to bin suturta ma ita a duniya ba kenan da wannan mutum ne ba aiki bane wanda mutum yayi wanda aka sani ba aiki bane wanda mutum ya bayyana nasha ayyuka ne wanda daman Allah dai ya san abin da ya aikata kaga Allah ne suturta shi kuma Allah ma bai sa ba ayyukan ya ta mutane suka samu da yake aikata to irin wa'annan su ne ake musu wannan ran tashin kiyama ce shikenan ku shi ko an yaje ma amma kai da kai gaban mutane kai koko ka zo ka bayyana mutane ka riki mutane hujja shaida akan ka kai malalaci ne ga aikin da ka aikata to wannan akwai matsala sai dai kuma wanda ya tuba man taba taballahu lahu wanda Allah wanda ya tuba kuma Allah na karban tuba shine dai amma wannan aiki ne barna ce ka aikata kuma duk wanda yake wannan ma in bai wasa ba shi kamar yana jin dadin ma saban Allah ne an yi saban Allah shi ko in kai shi na cikin sharadin tuba kai na dama abu sabin da ya wuce duk wanda yace ma ya tuba da irin wannan abin to sai kuma bai tuba ba wanda yake irin wannan abin yazo yana bayyana yana ba jin kana ba jin dadin abin da ka aikata ke alhali ko kamata a ce ko tuna kai kai bakin ciki kai na dama abu sabin da ka aikata babu kyau mutum ya aikata saban Allah yazo har yana hodi ya saba ma Allah wannan abu ne mai muni sosai sannan magana ta biyu wanda zai aiki wanda zai yi wani abu tare da iyalinsa a irin na kwanci har me yazo yana fallasa ta shi ma wannan haramun ne shi ma ya zo a cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna min asharrin nasi ar-rajul يفدي الى زوجته وتفدي اليه ثم ثم اكوي سيوتي دي حديث ما نسون كاي واتو ما زال صلى الله عليه وسلم يسيا حديثن yana cikin mafi sharrin mutane mafi sharri wa wanda zai je ya ma'ana ya samu wani abu ya sai da iyalin shi dai aka kai shi to da innan sun fassara shi da haka mutum ya je ya tara da iyalin shi sannan ya zo yunshiru yunshiru khabara koko ya zo yana dai fallasa ta yace ga abin da yake ga abin da yake ta wannan maza sanin miki cewa inna min asharrin nas ina cikin mafi sharrin mutane to ba wai namiji kadai ba mata mai aikatawa wasu wata riwaya ita wannan riwaya Abu Sa'id al-Khudri ya wuce ta wata riwaya wadda wata sahabiya radiyallahu ta'ala na Asma'u bintu Yazid take ta kata hodi tace wata rana suna tare ana suna wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maza da mata suna zaune akwai maza akwai mata a wajen sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tayu waninku zai wani abu da matar shi zo yana cewa ya aikata yana nihin dai irin ya tara da matar shi ya zo yana cewa ya aikata kaza koko wata ta yi haka nan da mijinta su tana cewa ta aikata kaza Asma'u bintu Yazid radiyallahu ta'ala anha sai tace sai wurin yayi ta kowa ya kama bakin shi sai tace sai nace yace eh wallahi ya rasulullah inna minhum man yaf'al man yaquluhu wa inna minhunna man yaf'aluhu aw kama qala tace sai la wallahi haka ne daga cikin mazaje akwai wanda suke yi daga cikin mata akwai masu fadi sai maza sun yi shara ta falu eh kakkoi aikata wannan yace misalin me yin wannan abun ka je ka tara da iyalanka zo kana fadi ga niki yace kamar wani shedani ne da zai hadu da wata shedaniya sai ya abkan mata akan titi alhali ko kowa na kallon su yace to kamar wannan shine misalin wannan ma'ana mai wannan abun waye san ba ne su yake da wannan halin ba saboda abin da kuka yi abu wannan ka zo kana fadi shi mutum in ana hada mai kamar suran abun kana hada mutum ga yanda ne sai kamar yana ganin sura abun a jiki kamar yanda kana cewa musamman a ce ma ya san in ba ta kafi karshe ga yanda ke da matarka kirin shi kamar ga matar kamar ga mishi ake aikata abun nan kamar kun ga a hili ne kai so kuna hakan nan shi ma ita ma mace da ta ki wadi ce ga yanda sai da mijinta gani ake a hili ko ba a san namijin ba ko Allah tana sawara mutum ne to ina ga ta san namijin ba sai ta gani ko masallaci ta gashi da babban riga ne kawai gashi nan kamar yanda aka sifanta mata gashi nan a tsirara to ya gani abu kamar an zo an yi a hili bisa titi saboda haka yanda maza su ne yace kar a yi kuma yi ambaci shi na cikin mai aikata shi na cikin mafi sharrin mutane wa an su an samu daga cikin wasu maluma wanda suka lissafa yin wannan daga cikin kaba'ir suka sai yana cikin manyan zunubai ba ma kanana ba tun ka aikata wannan da yaron ka zo kana wadi a take ce haramun ne ba a yi ko a kama bakin shi to Allah ya samu dace assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wannan dan uwa daga kasan Gambiya yana tambaya ce mutum ne aka yi sallan isha bai tashi ba sai da bari sai ana salatu an wato ke to da fajira ana shirin sallan asuba sanne ya tashi ke kokarin yi ana kokarin sallan asuba shi na kokarin sallan isha sai me kamar hukuntin wannan sallah tashi ko kuma su ai bayani akan wannan sallah tashi to a takeice sallan wannan tashi akai kamata yi wajibi ne ma ko da ma ana cikin yin sallan asuba an tare sallan asuba ne sai yayi wannan isha in da aka tambaye shi sai yayi ta sannan ya zo yi wannan sallan ta asuba wajibi ne yanda yayi wannan haka ne yake wai wajaba ya aikata sai yayi wannan isha in sannan ya zo yayi asuba ba da asuba ta zo kuma zai bar asuban nan zai bar isha in sai ya asuba sannan ya isha a wannan yanda yayi haka nan yayi kamata haka nan ya wajaba dole ma ne haka amma ya wannan aikin dai yaya yake wannan mai kyau ne ma a wannan aiki ne mara kyau a mutum kai kana zamani lokacin sallah har yazo ya wuce wannan lokacin sallan isha ya kai ya wuce ne wannan lokacin in lokacin as-salati ne wato alfajr ya geto zai yi isha'i ne ramuwa zai rama ta ne lokacin da ya riga ya wuce to duk wanda yana nan zamani bi tashi yi sallah ba sai da lokacin ta ya wuce ya zo ya aika zunubi mai girma ta sallah akan lokaci aka ce ayi ta abinda ma ya ce abun da Allah ya yi so sallah a farkon lokacin ta to wanda ya jinkirta yayi saki ya aikata ubun zulubi kuma wan ma wata ruwa tana ta duk wanda ya hada tsakanin sallah da sallah guda biyu ya hada su ko ce kabar wannan sai da ta hada da wannan to bakar ata babu miyar kaba'iri wannan mutun ya zo wata kowa ta manyan zulubai mana aiki ne na sha aiki ne wanda ke me girman zulubi Allah ya kiyaye mu Allah tsare mu Allah ya ba mu ikon kulawa da salloli a lokaci alhumma zalla sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan dan uwa daga Nigeria yana tambaya ce mutun ne ake bin shi bashi yana dukan bashi to sai ba rubuta ba ya kai ya duka ana ba su kan suna karuwa dai to ya kai yanzu shi ya manta nawa ne aka tambaye shi wanda ya tambaye shi ma ya manta nawa ne ya tambaye shi wannan dai yana da so ya biya bashin nan duka ta ne kamata ya biya bashin nan zai ta bada ne sai ya samu ya gina ya biya kuku yani idan dai haka ne wanda aka tambaye shi haka zai ta yi zai ta bada wani wato zai bada kudin ne har sai ya kai inda yake da yake ne cewa dai yanzu kan ya biya ma'ana zai iya kiyasta kudin nan da aka tambaye ni misali sun kai 100,000 sun kai 100,000 to ya kara kai sai kai ko da 110,000 ne ko da 20 ma wani yana gani kai na san dai ba su wuce haka kawai in na bada 120 na san dai tabbas na biya su saboda tsammani na ba sa wuce 100,000 to haka ne kamata mutum ya yi bina'i alal alli ya kini yawa nan bina'i zai fi sakan kan cewa wato sai daidai yana ganin inda ke kai inda ya kai ya kai inda kawai baya shakkun cewa daidai ba wannan shi ne abin da ke kai shi Allah ya sa mu dace.